This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake muku magana akan mitoci 22 da 25. A jamhuriyar Niger, za a iya kama mu ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko niya FM ko kuma dalol FM. Haka kuma ana iya jin mu a ko'ina kuma a koda yaushe ta kafar sadarwar internet akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Sauraro, assalamu alaikum. Maryam Dauda ce tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Muke fata kun tashi lafiya. A cikin shirin namu na yau, Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar da shirin a bari ya huce. Da farko dai, bari mu fara da cikakkun labaran duniya.
Masare, assalamu alaikum. Ga labaran duniya, mai karanto su Ladan Ibrahim Ayawa. Shugaban hukumar zaben kasar Rwanda ya ce ga bisa dukkan alamu sakamakon kuri'an jin ra'ayin jama'a ya fara bayyana fili yana nuna cewa yan kasar sun jefa kuri'an amincewa da sakewa dokar kasan kwaskwarima wanda hakan zai baiwa shugaba Paul Kagame damar sake tsayawa takara har wasu lokuta uku. Kuri'an jin ra'ayin jama'a na jiya Juma'a yana neman sakewa kundin mulkin kasar gyara ne wanda zai rage adadin tsawon mulkin shugaban kasar daga shekaru 7 zuwa shekaru 5. Amma wannan ba zai shafi shugaba mai ci ba wato shugaba Paul Kagame zai samu damar tsayawa zagaye na uku na tsawon shekaru 7 kana na wasu tsawon shekaru 5 bayan wannan. Jami'an suka ce kashi 98.1 daga cikin yankuna 21 na yankuna 30 wanda wannan yana nufin kashi 70 na adadin mutanen da suka yi rijistar jefa kura su ne suka amince da wannan tsarin cewa a cire Kagame daga cikin sa. Rahotanni sun bayyana cewa magoya bayan shugaban sun cika birnin Kigali da murna salin da aka bayyana wannan sakamakon. Ga bisa doka, shugaba Paul Kagame dai ya kamata a ce ne ya sauka daga kan wannan karshen wa'adin mulkin nasa a shekarar 2017 muddin dai wannan kura'an jin ra'ayin jama'a ya kai ga nasara. Kenan idan ya ci gaba da cin zabe zai ci gaba da kasancewa kan karagar mulki kenan har zuwa shekara 2034. Shugaba Obama ya kaddamar da shirin matakan ayyukansa na ƙarshe a mulki jiya Juma'a. Ya ce zai dage sai ya ga ya cimma nasararsu a cikin shekara mai zuwa. A taron manema labarai na ƙarshen shekara da ya yi, shugaban ya bayyana wasu daga cikin nasarorin da gwamnatinsa ta samu. Ya ce batutuwa kamar su ƙulla kyakkyawan mu'amala da Iran da Cuba, dokar canjin yanayi, hulɗan kasuwanci tsakanin Amurka da ƙasashen da ke yankin Pacific, nasarar yanke hukunci da babban kotun Amurka ta yi na ba damar auren jinsi guda, sai kuma sake duba dokan nan na kar a bar kowane yaro bayan dokar ƙasa. Ya ce waɗannan za su kasance cikin tarihin da ba za a manta da su ba. Sai ya ce duk da haka akwai sauran wasu ƙalubale da suka haɗa da samun barazanar ƙungiyar nan ta 'yan ta'adda musamman irin su ISIS, sai kuma harin wasu tsiraru kwatankwacin na San Bernardino a jihar California. Shugaba Obama ya ce ba shakka akwai buƙatar Amurka ta ci gaba da kasancewa cikin shiri ko da gwamnati tana da haɗi da sauran ƙasashen duniya wajen ganin Amurka shi ƙungiyar ISIS. To wajibi ne Amurkawa su kasance cikin shiri kowane lokaci. A jiya Juma'a ne shugaba Obama ya shaida wa taron manema labarai a fadar White House cewa murƙushe ƙungiyar ISIS musamman a ƙasashen Syria da Iran zai hana ƙungiyar ci gaba da yaɗa propagandanta zuwa sauran sassan duniya. Ya ce a nan cikin gida kuma wajibi ne dukkan Amurkawa su kasance masu ido ga abin da suke ta ba a kai. Don haka ya ce su rungumi taken nan da ake cewa idan ka gani to ka ce wani abu. An kashe Falasina uku bayan wata arangama da suka yi da sojojin Isra'ila a zirin Gaza. Wannan dai shi ne irinsa a cikin watanni uku wanda kusan kullum sai an samu kwatankwacin irinsa. Sojojin na Isra'ila dai sun kashe waɗannan mutane ne ta harbin mutum na harko wanda direba ne Bafalistinan da ya ƙoƙarin auka musu da motarsa a garin Silwat da ke kusa da birnin Ramallah da ke yammacin kogin Jordan. Shi ko Bafalistini na biyu sun halbe shi ne a bakin iyakar da ke Gaza lokacin da ya ƙoƙarin tsallaka bakin iyakar Isra'ilan. Kana mutum na uku ko sun kashe shi ne jiya Juma'a a wajen zanga-zangan sati-sati da Falistinawa suka saba yi tare da addu'o'i a bakin iyaka da Gaza na nuna kiyayyar mamaye su da aka yi. Tun dai a ranar 19 ga watan Satumba ne aka kashe Isra'ilawa su 19 da wani dalibi ba Amurke ta hanyar daba musu wuka ko harbi tare da banke su da mota da Falisnawa ke yi. Wannan ya sa Isra'ila ɗaukan matakin fansa, kuma rahotanni sun bayyana cewa daga lokacin kawo yanzu sojojin Isra'ila sun kashe kusan Falisnawa 100 ne. Yanzu haka dai Isra'ila ta dawo da tabi'an nan na rusa gidajen Falisnawa da ke zargi da kai musari. Sai dai kungiyar kare haƙƙin bil'adama na sassan duniya daban-daban sun yi Allah wadare da wannan al'amari. Labarin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Shugaban kasar Cuba Raul Castro ya buƙaci gwamnatin Amurka da ta daina bayanai a kafofin gidajen rediyo da talabijin waɗanda Cuban ta ce ko kuma take gani a gare ta illa ne, musamman lokacin da kasar da Cuba ke ƙoƙarin ganin an ci gaba da inganta hulɗar da ke tsakanin ƙasashen biyu. Shugaba Raul ya yi wannan furucin ne sa'in da yawa 'yan ƙasarsa jawabi a gidan talabijin. Ya ce muddin ana son a cimma kyakkyawan dangantaka tsakaninsu da Amurka, to ya dace ta aje tsoffin manufofinta game da ƙasar ta Cuba. Ya ce har kwanan gobe gwamnatin ƙasar Amurka tana watsa shirye-shirye zuwa Cuba ta rediyo Mati da talabijin Mati, duk ko da cewa waɗannan kafofin yaɗa labarai suna ƙarƙashin hukumar kula da wannan gidan rediyo ne na muryar Amurka. Hawa kuma Castro ya soki lamirin hukumar shige da fice ta Amurka cewa har yanzu ana barin 'yan ƙasar na Cuba suna shiga cikin ƙasar da zaran sun isa bakin iyakar Amurka. Ya ce kamata yi a bi doka da oda kafin a bari duk wani ɗan ƙasar Cuba da ya yi yunkurin shiga Amurka tare da mutunta dokokin ƙasar Cuban da ke da nasaba da fita ko kuma zuwa wata ƙasa. Kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya ya sha ta hanyar da za a bi domin samar da zaman lafiya a ƙasar Siriya. A wani taron da ministocin ƙasashen waje suka kwashi tsawon ranar jiya Juma'a suna yi a birnin New York na ƙungiyar na ganin cewa an samar da zaman lafiya a ƙasar ta Siriya, sun amince da matsaya da taron ya cimmawa. Kamar yadda sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ke cewa, wannan matsaya da taron ya cimmawa wata alama ce da tun daga yanzu fa duk wani mai ruwa da tsaki na ganin an samar da zaman lafiya a ƙasar ta Siriya, to ya kwana da sanin cewa lokacin da za a daina kashe mutane a ƙasar ta Siriya ya kawo jiki. Matsayar da taron da ya cimmawa sun haɗa da goyon bayan shata shimfiɗa mulkin demokuraɗiyya a ƙasar ta Siriya, wanda ƙasar ta fara tun can farko, kuma take da goyon bayan Majalisar Ɗinkin Duniya. Haka kuma ta amince da samar da gwamnatin haɗin kan ƙasa a cikin watanni 6, kana a samar da zaɓe a cikin watanni 18, sai kuma batun dakatar da buɗewa juna wuta tare da ci gaba da tattaunawa tsakanin gwamnati da masu faɗa da ita. Sai dai batu na ƙarshe mai muhimmanci kuma mai sarƙaƙiya da ba taɓo ba shi ne makoman shugaba Bashar al-Assad, wanda ya zama babban takaddama tsakanin ƙasar Rasha da sauran ƙasashen Turai. Ƙungiyar ɗan takarar shugaban ƙasa Amurka a ƙarƙashin tutar jam'iyyar Democrat Bernie Sanders ya maka kwamitin kula da harkokin kamfe na jam'iyyar kotu jiya Juma'a. Ɗaukar wannan matakin ku ya biyo bayan kulle rumbun tattara bayanai ne na masu jefa ƙuri'a wannan faɗan na cikin gida, wanda Santa Sanders ya ce ya yanke mashi damar kaiwa ga rumbun bayanai na cewa an samu matsala ne. Ya ce an yi shi ne domin kawai kar ya samu bayanai game da adadin kuri'un da abokin takararsa samu na jin ra'ayin jama'a. Wannan rudanin dai yana faruwa ne ƙasa da watanni 2 da za a fara jefa kuri'an farko, kuma daidai jajibirin muhawarar ƙarshe na jam'iyyar da za ta yi.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Masu saurare a gyara zama ga Ibrahim Alfa Ahmed da shirin mu na gaba.
Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na A Bari Ya Huce.
In wadi ku sa fita
Shatima mawaka kenan Shatima Mansur da kirira wannan waka kuma muna taya shi da dukkan iyalansa murna ta aurar da diyarsu da suka yi jiya a Maiduguri Allah Ubangiji ya sanya alheri haka kuma muna mika sakon fatan alheri ga iyalan shugaban sashen Hausa na muryar Amurka wato Leo Keng da na wato chief barrister David Barau saboda auren ƴaƴansu da ake yi a yau asabar din nan wato wafi David Barau tare da Sophie Keng wanda za a yi a majami'an nan ta St. Teresa's Cathedral da ke Yola jihar Adamawa da misalin karfe 10 na safe Allah Ubangiji ya sanya alheri kuma Allah ya sa yi a gama lafiya ga dimbin gaisuwar sashen Hausa na muryar Amurka zuwa ga Alhaji Bala Giwa Getso babban distributor na Dangote Cement sannan kuma shugaba na wato gidauniyar nan da ake kira Giwa Getso Foundation tare da fatan kunanan lafiya dan bangai suwa zuwa ga Alhaji Uba Function Driver dan Gote wanda ke magamar guma a jihar Bauchi tare da Malam BK Bala a Maiduguri da fatan kananan lafiya muna gaida Alhaji Ali Mai Adashe ungwarimi a Jos jihar Plateau tare da yalansa da fatan suna nan lafiya kalau muna mika dimbin gaisuwa da fata alheri zuwa ga iyalan Alhaji Bello Sahabi magajin malam muna taya su murna auren ƴaƴansu wato Maryam da Hannatu da Farida da Ummu Salma wanda za a yi a yau asabar din nan wato da karfe 11 na safe a gidan Alhaji Kabiru Tafida dake Sokoto Allah Ubangiji ya sanya alheri kuma Allah Ubangiji ya sa yi a sa'a dimbin gaisuwa zuwa ga malam Sule baban Nana mana taya shi murna na auren ƴarsa Maryam da za a yi yau asabar din nan shi ma da misalin karfe 11 na safe a masallacin Juma'a dake Bolari a garin Gombe sai gaisuwar Alhaji Hussein Abubakar Umbar na kamfanin Dalilin Labarun Najeriya dake Bauchi muna taya shi murna auren ɗansa Abdul Rauf da za a yi shi ma yau din nan misalin karfe 10 na safe a garin Yola a jihar Adamawa sai Malam Tanko Muhammad shi ma muna taya shi muna auren ƴarsa Hawwa'u da za a yi yau a sabar da misalin karfe 11 na safiya masallacin da ke daura da Waterboard Quarters a Bauchin Yakubu ga gaisuwar taziya zuwa ga Alhaji Abba Abdul Mumin tsohon ma'aikacin NT Bauchi wanda ya rasu ranar Talatar da ta gabata Allah Ubangiji ya ji kansa ya sa ya huta muna mika dimbin gaisuwar mu zuwa ga ango mai jiran gado kenan wato malam Sadiku shi tare da uwar gidansa dan fara da gaidawa wato Hajiya Hawa Abubakar shi sai amaryar wato Hajiya Balira Jibril Bala Guna wanda za a mako mai zuwa idan Allah Ubangiji ya kai mu muna mika dimbin gaisuwa zuwa ga masu sauraron mu wato Alhaji Magaji Azare mai Marara wanda yake zaune a Gwangi a Maiduguren jihar Borno da fatan kana nan lafiya haka kuma muna gaida wato waziri dan da Sogodoli shi ma a Maiduguren jihar Borno dukkan ku da fatan kuna nan lafiya gaida shetiman soyayya ga dimbin gaisuwar sashi hudutsa na murya Amurka zuwa ga barista Dalami Alhaji Wushishi tare da iyalansa wato Aisha da Aisha da fatan suna nan lafiya dimbin gaisuwa zuwa ga General Ibrahim Badamasi Babangida tare da iyalansa da fatan suna nan lafiya sai gaisuwar Alhaji Mustafa Ali Wushishi tare da Alhaji Shehu Madakin Wushishi sai Alhaji Umar Abba mai yakin Wushishi tare da mai martaba sarkin Wushishi Alhaji Shehu Ibrahim sai Hajiya Aisha Babangida da Hajiya Halima Babangida sai Alhaji Aminu Babangida da Alhaji Muhammad Babangida Executive Director na Al-Amin International School da Kemina da matansa Hajiya Rahama da Hajiya Umma sai kuma mai sauraron mu wato Malam Uba Makeri da matar shi Amina mai kunun koko a garin Garba ya shede a jihar Taraba Najeriya sai Aminu driver mota da matar shi wato Samira sai Dr. mai unguwa Umaru uncle da matan shi Nayi sai Aminu mai shayi na Garba Shede tare da dan Talame chemist kofar sarki da Yajab O makanikin keke da matar Sarabi sai Mamuda mai sai da magani da kuma matar Sarabi mai kayan miya dukkan su a garin Garba Shede dake jihar Taraba Najeriya da fatan kuna nan lafiya ga dimbin gaisuwar sashi Hausa na murya Amurka zuwa ga Ibrahim Suleiman Hanif Bala na kamfanin cementing Ashaka PLC tare da Amarisa Aisha Ahmad Babe wanda aka fi sani da suna Ummi, wanda ranar Juma'a mai zuwa wato ranar 25 ga watan nan za a daura auren su a masallacin Federal Locus dake Gombe. Allah Ubangiji ya sanya alheri. Sai gaisuwar Alhaji Ado Sani Birnin Kudu, muna taya shi murna auren diyarsa Umaima Fati Ado da angonta barista Rabiu Ibrahim Yaura, na fata na fada daidai, wanda da ya shi ma ranar Juma'a 25 ga watan Disamba nan da karfe 11:30 na safiya a gidan Dr. Abubakar Sani dake zare nawa a Birnin Kudu. Da fatan kuna nan lafiya. Ga gaisuwar ta'aziyya nan zuwa ga Alhaji Awolu Kofarwa tare da dukkan yaran yalan margayi Malam Isuhu Sharada wanda ya rasu a makonnin da muke ciki. Allah Ubangiji ya ji kansa da rahama. Allah Ubangiji ya sa ya huta lafiya, kuma Allah Ubangiji ya bada hakuri na jure wannan rashi. Da baban Amarya Shatima Mansur Shatiman mawaka ga dimbin gaisuwar sashi Hausa na Murya Amurka zuwa ga Alhaji Haruna BBY Tarma Suwa, sai Alhaji Aliyu Baffa Kawo Muhammad Rakin Fana Kai da Alhaji Muhammad Magaji Duwa Shatiman Jama'are. Muna mika dimbin gaisuwa zuwa ga Isuhun Dila Faki tare da Sani Muhammad Chindo Ngwa Karofin Madaki Abocin Yakubu Sai Garba na Hali Kamba tare da Alhaji Hassan Mai Waya kan giwa. Sai Aminu Dan Kaduna Amanawa da fatan kuna nan lafiya. Ga dimbin gaisuwa zuwa ga yan majalisa bar ya huce na Facebook irin su Muhammad Isa tare da Umar Abubakar, sai shugaban majalisa Ismail Mai Gombawa tare da Badamasi ya baza BKD tare da Muhammad Inuwa, sai Suraj Telan yan sanda Ikara tare da Muhammad Ashiru, sai kuma Usman A Yusuf da Hassan Lawan Koli, sai Ahmad Usman Darma tare da Aishatu Muhammad, sai Abdujana Falgore tare da Isa Saidu Afai, sai Musa Muhammad Inuwa tare da Munir Musa, sai kuma wato Hanania George, sai Jamilu Muhammad Baba tare da Waisu Gambo Kurba, na fata na fadi sunanka daidai, sai Adam A Adam Gashiwa tare da Umar Abubakar, sai Premier Yahaya tare da Khalid Abdullahi Rakindus, Allah ya sa na fadi sunanka daidai, sai Mustafa Ubali tare da Badamasi Tishu Aib, sai Hodzilla Yusuf tare da Abubakar Kota, sai Yusuf M Manchi tare da Abubakar Sadiq na Jamar Usman Danfodi dake Sokoto kenan, sai Mutuwa Dole ban san dai cika wato takamaimin sunanka ba amma sunan da yasa kenan kai sai ya ugazau tare da Ismail Muhammad sai Salisu Muhammad sai kuma Ibrahim Isyaku ke mata ko kofar mata kenan yake nufi sai Suleiman MK Abdullahi tare da Ibrahim Abubakar Adams da fatan kuna nan lafiya haka kuma muna gaida Ismail Jikan Dabo sai Abbas Muhammad da Ashiru Muhammad sai Nuramsi Gama tare da Hayatu Zulkiflu sai Kabir dan Juma tare da Yusuf Munkaila sai Zakariya Hassan Yakubu tare da Falalu dan manya Kadira tare da Joseph Joel sai Kawuje da dan Chus garin masoyi sai Musa Adam Mishelia tare da Ahmad Tijani Muhammad sai kuma Murtada Mai Aski da Ashiru Idris Kaita sai Ma'awiya Shabaru tare da Muhammad Salisu Sa'adu sai Hadi Umar da Suleiman da Musa sai Salim Salmanu da Zulkiflu Jafar Musa sai Dahiru Yusuf da Abdul Rahim Lawal Nido sai Abubakar Yakubu dan Umma tare da Saminu Aliyu sai Adam Ahmed da Adam Ali Ngulde sai kuma wato Usman Musa tare da Abdul Salam Rabi'u sai Aminu Saleh Muhammad sai kuma Abdullahi Haya Muhammad da Umar Siraj Haruna da Habibullah Inusa da Abubakar Tiku sai Abu Shurem Abubakar dukkan ku yan majalisar a bari ya huce na Facebook tare da Musa Mamman Karofi Sunusi Muhammad Sani Abin Abnais Ibrahim da Saleh Usama da Abubakar Muhammad Kalagar sai Salim Ahmad Sanusi Ibrahim Muhammad Bashir Balarabe dukkan ku da fatan kuna nan lafiya.
Nigeria Allah dai wa Madina ai sai Makka sai nan Nigeria. Da aka yi Makka sai nan Nigeria. Ya samarin duniya. Ya umma tarin duniya.
Masu sauraro nan da mu da sa'a sai makon gobe dan Allah ubangiji ya nuna mana mu huta lafiya
Nigeria du a cikin kasashe Nigeria du a cikin kasashe Nigeria zinarin kasashe Nigeria zinarin kasashe ai sauran kasashen su ne azurfa duka sauran kasashen su ne azurfa Nigeria Allah da yi wa kasar Masar Nigeria Allah da yi wa Madina ai sai Makka sai Nigeria da aka yi Makka sai nan Nigeria da samarin duniya da yamma taren duniya
Madalla kafin mu kai ga ƙarshen shirin namu na yau yanzu dai ga takaitattun labaran duniya
Shugaban hukumar zaben ƙasar Rwanda ya ce ga bisa dukkan alamu sakamakon kuri'an jin ra'ayin jama'a da ya fara bayyana fili ya nuna cewa yan ƙasar sun jefa kuri'an amincewa da sakewa dokar ƙasar kwaskwarima wanda hakan zai bawa shugaba Paul Kagame damar tsayawa takara har sau lokuta uku kuri'an jin ra'ayin jama'a na jiya juma'a yana neman sakewa kundin mulkin ƙasar gyara ne wanda zai rage adadin tsawon mulkin shugaban ƙasar daga shekaru 7 zuwa shekaru 5 to amma wannan ba zai shafi shugaba mai ci ba wato Paul Kagame Shugaba Obama ya kaddamar da shirin matakan ayyukansa na ƙarshe a mulki a jiya juma'a yace kuma zai dage sai ya ga ya cimma nasaran su a cikin shekara mai zuwa idan Allah ya kai mu a taron manemar labarai na ƙarshen shekara dai shugaban ya bayyana cewa daga cikin nasarorin da gwamnatin sa ta samu yace sun hada da kulle kyakkyawan mu'amala tsakanin da Iran da Cuba dokar canjin yanayi hulɗan kasuwanci tsakanin Amurka da kasashen da ke yankin tekun Pacific An kashe Palestinawa uku bayan wata arangama da suka yi da sojojin Isra'ila a zirin Gaza. Wannan dai shine irinsa cikin watanni uku wanda kusan kullun sai an samu kwatankwacin hakan. Sojojin na Isra'ila dai sun kashe wannan mutane ne ta harbe su.
Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma can an jima da hantsi za mu dawo muku da wani sabon shirin. Kuma a lokacin za ku ji shirin ƙaramin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmed zai kawo muku. Yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashen Hausa na muryar Amurka, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.
Thank you. This program has come to you from the Voice of America, Washington.